أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله قاموا الله يا ساجة كاوم وانا ما الولتا تامو وتزاوي شيخ شيمو شيخ مال مروان رضي الله عنه ورحمه الله ورحمة واسعة. Yau Juma'a 25 ga wata na 11 miladiya 2022, wanda ya daidai da 1 kenan yau ga watan Juma'adul Ula, hijira ta 1444, inda zamu zama namu wannan cikin karatu littafi Ashfa bi ta'arifi Google Mustafa sallallahu alaihi wa sallam na 103 kenan in Allah ya so. Zamu tashi yau al-faslu thalith fi ma ruya an salafi wal a'immati min mahabbatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa shawqihim lahu. Wannan fasali kamar fasalo la yanda sai gabace shi duka ana magana ne cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kamar in ba manta ba fasali biyu da su gabata na harko wancan yana mun yi bayani ne a kan wajibcin soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam, kasancewan san annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a kan dukkan musulmi, shi ne ma sharaɗin imani kamar yadda ya gabata. Sannan ne zimai aka yi bayani bisa kan sakamakon soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam, sakamako mafi girma wanda cikin shi ke akwai ya zama kamar abinda Laraba suke cewa jawful fara, cikin shi ke akwai duk wani alheri, ya tare duk wani alheri, kuma duk wani alheri ya kawara ya bar inda babu wannan soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To haka saboda dai mahimmancin wannan soyayyan, yau za mu ga a wannan fasali yana bayani cikin abinda aka rawaito daga salaf, wato sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su tabi'ai, wala imma da kuma shuwagabanni na addini wanda suke mujtahidai. Abin da aka rawaito daga gare su na daga soyayyar su lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa shauqihim lahu da kuma bejan su gare shi sallallahu alaihi wasallam. Girman soyayyan nan abu ne mai girman gaske kamar dai yanda baya koyuwa ga kowanmu. Wataƙila don Allah tabaraka wataala ya nuna mana, ya nuna ma annabi Musa alaihi salam girman soyayya, sai ya tambaye shi, shin ya kai Musa hal amilta li amalan qat, shin ka taɓa yin wani aiki, ka taɓa mun wani aiki wai da ɗaya kai ka taɓa mun wani aiki ma? Sai annabi Musa ya ce sallaitu wasumtu wa tasaddaqtu wa dhakartu, ya Allah nayi maka sallah, nayi azumi, nayi sadaka, na ambace ka Allah nayi zikir. Ya Allah tabaraka wa ta'ala ce yace ai as-salatu burhanu wa sawmu junnatu wa sadaqatu dhillun wa dhikru nur, yace ai sallah da kai ita sallah burhanu hujja ce akan ka, in ba hujja ce cewa kai musulmi ne, ka mika wuya ga Allah, in ba ka sallah to kuma kai daman manzo sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ke tsakanin mu da kabare sallah, kai mutum bai sallah to an Allah sa shi kai musulmi, to kai wannan hujja ce kai musulmi ne. Azumi kuma garkuwa ce ita ma goda za ta kare ka shiga huda, shi ko sadaka inuwa ce, kowa a cikin inuwa ce yake ran tashin kiyama, ranar da babu wata inuwa sai malar shi, ranar da akan matso da rana kusa da kwakwalwa tana tsabbaka, ranar da zuwan mutum zai rika wani gumin shi sai ya haɗe shi, wani dai ya kawo mai iya idan sau wani guyoyi wani haka dai. To ranar kowa sadakar da kai komin ya take yace za ta ma inuwa, in kai da yawa kana jiwa da yawa, yace kuma zikiri haske ne wanda lokacin nan kuma ba abin da ake bukata kamar hasken mutum, kowa ya tashi rudum ba abin da za ka haska gaban ka sai hasken nan. Wannan kenan duka abun kanka kama to sai ana Musa yana so ji to wani aiki ne naka ya Allah sai Allah tabaraka wataala ce hal walaita li waliyan am adaita li aduwan qattu shin ka taba san wani masoyi na koko ka taba kiyayya da wani makiyi nawa da dai ka taba yi ashe shine aiki na Allah babu aiki kamar wannan kaso dan Allah kaki dan Allah wannan soyayya to ga babban masoyin masoyin Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan fasalin zai bayani kaka magabata suka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka suke shauki suke begen gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam haddathana al-qadi ash-shahid haddathana al-uzri haddathana ar-razi haddathana al-juludi haddathana ibn sufyan haddathana muslim haddathana qutayba haddathana yaqub ibn abdurrahman an suhail ana abi hurairah radiyallahu anhu duka wannan sanadi an karbo daga Abu Huraira yadda Allah ta bata gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma aisha Allah tsira da amsa Allah ta bata gare shi kana yace min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin mafi tsananin kaunata a cikin al'ummata mafi tsananin wanda suka fi kowa so na a cikin al'ummata yace nasu wa'ansu mutane ne yayi tankiru su dan girin wa sha'anin su wa'ansu irin mutane ne masu girma ya kununa ba adidi zasu kasancewa bayana sai na kaura sai bayan kaura ta zasu zo wa'annan mutanen ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ali wa mali dayan su zai gurin zai so ya ganni akan ahalinsa iyalinsa da dukiyarsa wai da zai samu yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gani daya ya bada duk abin da ya mallaka ba ma wannan ba ya bada duwan iyalansa ƴaƴansa da matansa duka ya bada kawai dai ya samu ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune mafi kaunata a cikin al'ummata mafi tsananin kaunata wannan kamar a gaba za mu ga fasali ne bima wannan ya zai bayani bisa kan alamar sa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba kamar an bada wani ma'auni a jito kai kaga in hankali sa annabi sallallahu alaihi wasallam kana cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya albar arushin su da yawa akan rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ana zamani yake cewa wa shauka ko yani nan sa hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana ina shaukin masoyana sabana suke zai suka ce ai ga mu yawa ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ba wa masoyana ku sabai nan masoyana za su zo bayana za su zo wanda ba su ganni ba su imani da ni suna to irin wannan kowa ma sai jina ci wanda suka zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna san annabi sallallahu alaihi wasallam sun imani da shi ne to dukkan mun kowa sai aka tunda aka ce suwaye wannan da wata kila buduka kowa sai daga hannu to amma ga nima wani an ce su wanda suka fi tsananin sannan su ne waɗanda za su zo su ba da duk abin da suka mallaka duk iyalan su ƙarshen ma mallaka abin da ka mallaka da iyalan ka a to duka ka ba da kawai saboda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan wanda ya ji haka yake to yana cikin wanda ma huta wannan darajar wani su ana bizarin haka an rawaito irin wannan hadisi wanda aka rawaito daga Abu Huraira an rawaito ko san kwanci shi daga Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu wa taqaddama hadisi Umar haka nan hadisi da na Umar radiyallahu anhu ya gabata wa qawlu lin nabi da fadar sa da yace wa annabi sai ya da mutan Allah sabata gare shi la anta habbu ilayya min nafsi wallahi ya ma ki Allah kai ne wafi soyuwa a gare ni daga raina nayi san ka daga kaina wama taqaddama ani sahaba da kuma abin da ya gabata daga sahabbai shi misali a cikin kwatankwacin irin wannan hadisin dai wanda in ba amanta ba ana bayani ne hadisin da sanan Umar ya zoke cewa ya baki Allah na yi san ka da komai sai dai raina da take tsankanin hakarkari na tsakanin gehe na guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai ina baka imani baya cika ba sai ka so ni yadda ran nan da take tsakanin haka karkarin naka baki da sai Umar yace wallahi sai shi a lokacin yace wallahi kai ne fi soyuwa daga ran nan raina ma baki da hakan nan sauran hadisai da suke cikin wannan babin irin wanda yake zowa wanda ya kora ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ya kafa kibtawa menene dalili yake wanda yake ya yi baki Allah nan muna raye ina ganin ka ina jin dadi habban iya hakuri a ce a wudu gun zo na gane ka ba in Allah ya karbi raina in aka je lahira zaka je in ma na samu na shiga aljanna zaka je kai inda aljanna wata dace da kai da annabawa da manzanni ba na samu ganin ka ba shinan ba ma ta shiga aljanna yake ba ya damuwar shi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ma aka kadara ma shi aljanna shi ba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda martaba shi da matsayin shi suna wannan da har wanda in ba manta ba dalilin shi ayar nan ta sauka ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا wannan da wanda ku tankwatin shi kuma dai dalilin shi hadisin nan yazo bi cewa almaru ma man ahabba da riwayoyin shi dai kamar da aka gani sai gabata cewa kana matakar kana san annabi sallallahu alaihi wasallam to kana tare da wanda kake so sallallahu alaihi wasallam to shine wannan nuni ne zuwa ga wannan yake cewa wata kaddama yace ayi hadisi sai na Umar ya gabata da kuma fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya gabata ne daga sahabbai cikin wannan ma'ana wa an Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ba mun saba dai wannan fasalin yana karantar da mu abin da aka rawaito na daga soyayya ta sahabbai da tabi'ai da imamai mujtahidai da wajanibi annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kawo wannan hadisi ko asari na Umar ibn al-As shi Umar ibn al-As yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda kamar dai sauran kuma fi yawa daga cikin sahabbai da sun ya zaman adawa matsananciyar adawa ke ya ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamun ya musulunta da kuma ya musulunta sai ya kuma ya kasance ba abin da yaso kamar yadda yake wani da cikin wannan hadisin kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi Umar ibn al-As an haife shi ne gabanin hijira da shekara 45 wata riwaya 47 haka kuma bayan hijira ya rayu sai ba hijira tana da shekara 43 yayi wafati yana cikin wanda ake ce musu duhatul arab wanda a cikin larabawa ba wanda ya kai su hankali da dubara an san wannan ba kamar su ana zana guda uku ake da shi Abu Rubin al-As radiyallahu anhu da Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Abbas an ce amma maki ba a cika haɗuwa wannan da wayo da hankali da imani ba su cika haɗuwa cikin mutum ba amma na su sun an samu sun haɗuwa cikin su ga imani ga wayo ga hankali a da shi wayo sai kamar abu ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba shi wayo sai ga mutum kan shi yake so shi ko mutum mai hankali akwai hankali ke baka cewa nan ko za ka cutu sai ka zaɓi abin da za ka cutuwa matuƙar shi ne tsira in cutuwar misali ɗan guntuwa ce in baka wannan cutun ba in ka ji wannan daɗin to bayan shi wahala ce wannan kan misalin dai abin da ake taida wa mutane kullum yasin shaiɗan shi abin da ke ruɗar da mutane ce kai wai yanzu an ji in kai imani kai sallah kai azumi ka sha wahala wai ba sai an je lahira ba ai nan dai baka samu komai sai in kai mutu ne ka je lahira a can ka saka aljanna yanzu kai da a ce gobe a baka gobe za a baka kuɗi ba gara a baka yanzu ba kamar yanzu shi kiyasi shi dan kenan to amma shi duka hankali sai za ya ce to ah wai alheri ne wannan alherin bayan shi sharri zai biyo baya wannan kuma sharri ne amma bayan shi alheri zai biyo baya wanne ne kamata zaba mai hankali shi zai ce ah ai la sharra fi sharrin ba'dahu khair wala khaira fi khairin ba'dahu shar ai babu wani alheri koko babu sharri cikin sharrin da bashi alheri da huce alheri zai zo shine duk wanda ya fi ai imani da Allah duk abin da zai duk wahalar da zai sha bakin ta ma ballan ta ma elguntuwa ko ni a ce ka shekara dubu in ka mutu san za ka rayuwa rayuwa da ba iyaka to kuma ina anwanin da'in da za ka ji a ce kai shekara dubu kana jin daɗin duniya bayan ta zaka je ka rayu kuma cikin kaskanci da wahala har ba iyaka to wannan ba wanda zai zabi wannan ba wanda zai zabi gobe ya bar yau sai mai hankali to irin wannan ba cika samun shi ba cikin mutane a tarihi a ce wannan ga hankali ga dubara ga iman sai wa'annan cikin wa'annan su guda uku wannan to abin asali yana cikin su shi ne yake cewa bayan ya yi imanin yana cikin da suke cewa wallahi saboda tsananin ƙauna da yake ma ba a ji sallallahu alaihi wasallam zai zo ga mu a gidan sallama a zamanin har a tashi shi bai ma san wani kalan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ba to shi ne yake wani cikin wannan yake cewa ma kana ahadun habba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda ya kasance ba mutum ɗaya da ya kasance shi ne mafi soyuwa a wurina daga ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya so da kowa وعن عبدتا بنت خالد بن معدان وعند سجى حتى كازنا تيوادي ونن عبدتا ار خالد بن صفوان ني سكى تي تسييف ان كودا غلتاهي ني كوكو دغا مي لتاهي ني الله اعلم يتي شي aka sani yitace kamar yanda mun kana ga tarjima ta gabata wannan take ba Allah ba yitace qalat tace ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي قال شوقي إليهم فعجل رد قبلي إليك حتى يغلبه النوم أنا أبقى لبقى تتعي خالد بن وليد wanda aka yi sani da Saifullah al-Maslul wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin kirayi da haka babban komanda yakin nan wanda har sai da kusan tanfa shi duk inda yayi nan nasara take yi cikin ikon Allah haka abokan shi sahabbai kowa ke tafiya yana barin shi a yakin yayi yaki sai da ya kai a jikin shi a gaban shi ba inda ba falshe na suka da yanka da amma Allah ya kaddara shi shahada shi a kan gado zai ta da Allah bai ba a wajen yaki za zai shahada to shi ne yake cewa take cewa Khalid din nan bai kasance ba ya awi ila firashin yana komawa zuwa makwancin shi baya kwantawa makwancin shi kullun sai illa huwa yaskuru min shauqihi ila rasulullahi face lokacin da yake kwanta wannan sai yana ambatan shauƙin shi bai gan shi zuwa ma'aikin Allah ya da amsa Allah ta huta gare shi da kuma zuwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muhajirai da ansar mutanen makka da koko wanda suka hijira suka zo madina da mutanen madina yana yusammihim yana ambatan sunawar su yana kauna duk sun tai suna cewa da mamutul aqran muhajir mutuwa ta abukai mutuwa ta tsare ku abu ne mai sa bakin ciki ina sa bakin ciki sosai nan cikin kakannin munan da suke tsora mun tarar da yawa haduwa suke suna taruwa suna ta abinci da dai mai dauka tana daukiya wannan ya sai wannan ya sai wannan ya sai wannan sai a sai da suke tsora su biyu wannan ya hito da abinci shi wannan ya hito su zama na ciki sabo gudan da Allah ya dauke shi tsora guda nan gudan sai ya dauko abinci shi eh to ba kowa kawai sai hoshe da kuka to mawutul akran kenan arekun ka dole ne bakin ciki ya mamaye ka to irin wannan ba komai ke ka wannan ko saboda kaurin da kake ma wannan a arekun naka abukan naka sai yake cewa hum asli wa fasli sune asali na sune reshi na aka fasara ana cewa asali aka ce wanda suke manya daga cikin su yayi una ne uwaye na ne wanda suke kanana wanda ba su kai ni ba kanne na ne ƴaƴa na ne shi nake ni wa ilaihim yahinnu qalbi yace zuciyata bata bege bata kauna zuwa ko sai ga zuwa gare su bana shauki bege na ya tsawaita ilaihim zuwa gare su fa ajil rabbi qabdi ilayka ya allah ka gaggauta karban raina zuwa gare ka hatta ya galiba wannan yana ta maimaita wannan jumla ta karshe ya allah ka gaggauta karban raina zuwa gare ka ya allah ka gaggauta karban raina zuwa gare ka har sai barki ya dauke shi wannan duka nuni ne zuwa irin yanda sabai suke kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shauki na kan gaba shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da sabban annabi sallallahu alaihi wasallam waruya an abi bakari radiyallahu anhu aka rawaito daga sayyidina abubakar yadda Allah tabbata a gare shi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina abubakar ya ce wa annabi ya da aminta Allah tabbata a gare shi wallazi ba'athaka bil haqi la islamu abi talib kana aqarra li aini min islami yani abahu aba quhafa wadhalika anna islamu abi talib kana aqarra li ainik sayyidina abubakar yace ya mai ke Allah wallazi ba'athaka bil haqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya la islamu abi talib wallahi muslimtar abu talib kana aqarra li aini shine mafi sanyi a ido ya ganuwa na shine so shine mafi soyuwa a gare ni bin islami daga muslimtar shi haka yace yani abahu yana nin baban sa abaku hafa wanda kai sani da abaku hafa wanda sunan shi usman baban sa na abubakar abu quhafa ya rayu har bayan sai na abubakar kin ma bayan rayuwa shi Allah ya bashi tsawon rai da tijo sai musulunta ba sai amul fatih shekara ta 8 lokacin da hawa duka kafaran maka kowa sallama to lokacin nan shi ma ya mi kauya da ya musulunta an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma sai na abubakar barka ne mahaifin shi ya musulunta sai na abubakar yace ai wallahi a ce abu talib ne ya musulunta shi ne bai musulunta ba sai a shi wato Allah tabaraka wa ta'ala sun kada ayata cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka huwa shiryar da wanda kaso ba sai Allah shi ne yake shiryar da wanda yaso Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwadayi ba yanda bai yi ba abu talib ya musulunta yace ma kawai yace la ilaha illallah kikenan abinda Allah zai kike tuni ma gare shi lokacin hitaran shi ka amsa wannan kalma kawai shikenan ni ina shige ma gaba to Allah bai yi ba shine kuma kowa ya san irin jannabijin kokarin da ya bada wajen kariya da taimako wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shi sai na Abubakar ya san sai ce na so a ce da Abu Talib ne ya musulunta yadda a ce mahaifina ne abu kwafa ya musulunta wannan kuma zalika anna islamu abi talib wannan yace saboda musulmutar abu talib kana aqarra li ainika ya masha Allah shine mafi sanya sanyi a idanunka wato shine mafi soyuwa a wurinka ni ko abin da kake so shi nayi so ko da ma dai a ce ya saba ma wato ko da ga abin da nake so ko da mu ya yi misali da wannan a ce dan uwan mahaifinka ne zai musulunta na yi son haka da ce babana fa shi zai musulunta wannan yake nuni sananin kaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so su ne suke so shi ne suke so sabon nan yadda komi Abu Quhafa ya rayu har shekara hijira tana da shekara 14 lokacin da sayyidina Abubakar ya wafati ya gaji sayyidina Abubakar an bashi sudu sun shi kamin da shi yake shine abin gado na ma'aikin hijira ta amman yamayen maɗiyan nashi shi abu kuhafan yamayen maɗiyan sai na abuka da Allah taran wa rawu an Umar ibn al-Khattab aka an rawaito ko tankwacin wannan daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala lil abbas shi ko yace ma amma annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas radiyallahu anhu an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-Khattab لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش والله؟ كما سلمت شيني ما في سويوا أجرين دما عزينا الخطاب خود عينا رأي. لازم مسلمت ناعي سن ناعي قد أي مسلم سنك. كيد كشيء أم وما عزى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش السبب ده؟ لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ده شيني ما في سويوا وجمع عزينا الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا يسوع أشي على أباس نيم مسلمتا دعشي الخطاب اللي ما يسنسينا عمر يبس تصبح لك شي ما سينا عمر يا أجي يا يسو أجي واند النبي صلى الله عليه وسلم يكي سنيا مسلمتا نيم مسلمتا يدى ما يسنش شي كموانا سيقوى سنن الهير مسلمتنا سوسكينا باوان أبنده يكي مسلمتنا رأس الأمر شي كلام ريبا كده شي مسلمتا وعن ابن إسحاق أكا أرويتو دقى الشوغبان مثلا مغازي دسير شيني محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق أهيشي هجراتنا لشكرة تمانو يا كورا يا بردوني هجراتنا لشكرة قليدة عمسند دير يلا تكين جاوغوروري أبن دي شاهي مغازي لاباري نصحبي إلى أخبار دون لاباري إخباري يكي تمين duk wani abin da shahi labaru da sira da sanin sahabbai kamar taro gidan kowa da siyan kowa da asali da ansab wannan suwane ne kakansu suna dangana da wa babu kamar shi shine jagora duk cikin masanan wannan fannin to shine ke ba labari yanzu labarin zai bada abin da shahi yaki ne saboda haka aka tsamo cikin labaru aka zabo nashi wanda shi sira da ta shahara cikin siroyi littafin sira shi tace sira ta ibnu hisham ibnu hisham ma ya rawrayo ne daga abinda Muhammad ibnu Ishaq ya hada ya tara shi a Muhammad ibnu Ishaq yake cewa anna mar'atan min al-ansar qutila abuha wa akuha wa zawjuha yawm uhud ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khaira huwa bihamdillah kama tuhibbin qalat arinihi حتى انظر اليه فلما رأته قالت كل مصيبه بعدك جلد يتي وتماتا دغا cikin mutanen Madina min al-ansar wutila abuha yakin udu an kashe ba'isinta wa akuwa da dan uwanta wa zawjuha da mijinta duka wannan wata rana yau muhut rana yakin udu kamar aksani yakin udu yaki ne wanda musulmi basu ji dadin shi ba sosai kuma dai an saba hudi dai duka abin ya taso duka wannan daman dai rayuwar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukan ta darussa ne ga al'umma wannan musabbabin rashin cin nasarar nan a wannan yakin nasara ta zahi saboda shi musulmi ko inda zai yaki ko ya ci ko a kashe shi ko ya kashe duka cikin nasara yake amma nasara ta zahirin nan da har aka kamar kafirai suka ci nasara sun shahadatar da kusan musulmi 70 sun razanar da tare musulmi wannan abin da ya kawo shi shine rashin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rumatu ba ku tsaya anan duk komi take kasancewa kar ku kusa daga wannan wajen to amma kawai da suka ga musulmi sun ci nasara sai suka manta da wannan zuciya ma wanda cikin su ya tunatar da su amma sun ga kai to yakin mun ci nasara ba san kuma kwashi gani to ai mawarin duk abin ya ta kuye ya ta kule ke kuma har gobe duk wanda hobe bi umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai ga haka ba za ba shi ba cikin nasara Allah ya samu dace to wannan a wannan yakin ne ita an kashe ma'aikinta an kashe dan uwanta an kashe mijinta kana sai ta zo tana cewa ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكي صلى الله عليه وسلم يا ايكتا ما فعل نن كما ان سنة ربا سنة انواني دا اسم الفائل اسا انا نهي اسم المفعول كما كتير قتيل قتيل على وزن الفائل دا كي فائل ليني اما انا نهي المفعول وانا نهي وانا اككشي تشيما هكا نن ما فعل انا نهي ما فعل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم توي ميسا مما ايكي سنة ما ايكي الله يا رمت الله سبتا قريشي shi ko me yasa ne shi abin da suke tambaya su illa labarin da suke so su ta zo an ce masa kash mahaifinki ya rasu ya yi shahada suce to naji wai mahaifin Allah aka ce masa dan uwanta shi ma haka ba wannan ba mijinta duk ba wannan ba ni abin da nake so in shi kaka me yasa ni Allah ya san kaka mahaifi wal hali mahaifi cikin sallallahu alaihi wasallam qalu khaira suka ce a sai alheri هو بحمد الله كما تجدين والله cikin godiya Allah yana nan kamar yanda kike so ya tana mai kisa wai wanda ake bi hasada Allah ce ina da hasada wai wanda saboda da tsaban hasada shi wani abokin shi sai ya lura wannan abokin nashi yana hasada shi yana da mashin sai ya aje mashin yake ta haka nan daman dai ya jarraba wannan bi hasada tashi sai mai hasada yace mai kawai ina ina mashi yace abin da kike so ya same shi da ya same shi to shi ya bata saboda sabon hasara shi ya bata to shi wannan mai hasada ce hasar da shi ta bayyana ita ko wannan masoyiya ce soyayyar ta bayyana an ce a abin da kike so huwa bihamdillahi kama tuhibbin alhamdulillah yana nan kamar yanda kike so kowa ya sani yanzu nan kowa sai a kenan yanda kike so ina lafiya kenan to alhamdulillah haka wannan alama ce ita ma ta tsarin soyayya qalat duk da hakan nan ita ba ta da tsuba shi sace arini wasu riwaya aruni gwada min shi ko kai da kike da mani yana lahiya a gwada min shi dan in ga shi arini hatta anzur ilayhi an samu yi duba zuwa gare shi falan ma ra'atu yayin da ta gan shi ta ga annabi tana cikin koshin lahiya qalat sai ta ce kullu musibatin ba'daka jalal dukan wata musiba ma bayan ka inda kai ka kubu da to abin da mai sauki ya ma insha Allah duk wannan musibobin da su same ta ba miji ba dan uwa ba uba duk dai da abin da mai sauki inda kai kana lafiya ya ma insha Allah wasila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu haka an tambayi Amir al-Mu'minin sayyidina Ali ibn Abi Talib idara ta wata gare shi kayfa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai tambaya tambaye sai nali sai Allah ta'ala no yace wai ka soyayya ku ta kasance ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ina so shi labarin waya ya sahabbai suke sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai nali yace kana yace kana wallahi habba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min alma'i albarid ala zaman yace wallahi rantsuwa da Allah ya fara yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina rantsuwa da Allah shine mafi soyuwa a gare mu wannan dukkan sahabbaiwa ai tambaye sahabi ake ce yaya ku sahabbai ku yace wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi soyuwa a gare mu daga dukiyoyin baki daya da ƴaƴan mu ba yaya ba da uwayen mu maza da uwayen mu mata kai har daga ruwa mai sanyi a wajen wanda yake da tsake cikin tsananin kishirwa wannan misali ne ga ba kamar ruwa mai sanyi kamar wani abu wallahi abu ne mai girma sosai cikin abin da ake bayan labarin wani mai hikima da yazo yana yi ma wani sarki wa'azi akan mulkin shi sarkin ke so ya mai wa'azi shi wai in tambaye ka yanzu da za ka shiga kasance cikin tsananin kishuwa aka ce ba an baka ruwa ba sai ka bada mulkin ka ka bada ita a da gudu to irin wannan kishirwar ce yake yi wai Annabi sallallahu alaihi a lokacin da muke buƙatar ruwa in ba mu sha za mu mutu ba mun yi san Annabi sallallahu da wannan ruwan da in ba mu sha za mu mutu sallallahu alaihi wasallam wa an zaid ibn aslam an karbo daga zaid dan aslam kharaja umar radiyallahu anhu laylatan ya rusul nas sai na umar ya hita kamar yanda ya saba wani dare yana gadin mutane ya saba yana faturi yana zage al'umma haka yake da mun da dare fara'a misbahan fi baitin sai hangi wata hitila a wani daki wa inna ajuzan wa iza ajuzun tanfushu sufat sai ya matso da hango wannan fitila ya matso a wajen sai tarda wata tsohuwa ce take rarrabe tana gyara gashin shar dawab shi yake masuf gashi na dabbobi ana gyara shi ana yin abubuwa da shi dan yanzu ana yin tufa da gashin dabbobi وتقول تنا سوى على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كان قواما بكا بالأسحار يا ليت شيري والمنايا أطوار هل تجمعني وحديد الدار سيدي تنا وانسو بيتوتي كما هكا تنا هيدي تنا سوى صلاة الأبرار صلاة نمتا نمنا قرتابي tabbata abusa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla alaihi tayyibun al-akhyar kai tayyibun da wanda suke zababbu shi salati a gare shi karkunta ya ma'aikin Allah hakika ka kasance qawwaman mai yawan tsayuwan dare wata riwaya sawwaman mai yawan azumi bukan mai yawan kuka zubda hawaye bil asar lokacin sauro ya laita shi'ri wal manaya duwar wannan baitin tana tana karanta tana baitin kamar ga annabi sallallahu alaihi wasallam gabanta take cewa ya laita shi'ri wa zai bani labari wal manaya duwar wannan jumla itiradiyya ce kamar an sa jumla ce gabanin a haida abin da za a hudi gaba cikon maganan cewa za ta ya laita shi'ri hal tajma'uni wa azizid dar kamu wani sisi ce wani manaya a tuwa ita ko mutuwa manaya jam'i ne na maniya mutuwa su mutuwoyi a tuwa halayya ne daban-daban kowa da irin mutuwar da yake yi to ni mutuwan ta yi gashi nan an riga ni yaushe zan mutu yaushe zan je in sa'ad da ma'aikin sulama hal tajma'uni wa habibiddar shin ko gida wanda shine gidan aljanna ya hada tsakanina da habibi masoyina wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam tani nabi ya san da zuje masoyin nan tana nihin a annabi ya da mutu Allah ya tabbata gare shi fajalasa umaru radiyallahu ta'ala anhu yabki sai sai na umar ya zamna yana ta kuka ina ta zubda hawaye akan wannan maganar da yaji saboda gata nan ma shudu abin da yake so kai ga shi ga wata tsohuwa nan ga ta tsere wata rasu ta nuna ma ta ma yi ka kauna annabi sallallahu alaihi wasallam riga yake suke kowa ya kuma ta tuna mai ga abin da shi ma kamar wani tsohon ciwo ne ga shi ta ƙara dame mishi na san annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ta yi zamana yana ta kuka wa fil hikayati tulun a cikin hikaye inji laqadi yar yace akwai tsawo ga kissan dan nan ba wurin kawo ta bane abin da ake so da mun cikin wanda fasali ne aka so a kawo na wa'ansu maganganu a riwayoyi abin da aka rawaito daga cikin abubuwan sahabbai da magabata suka faɗi ko abin da ya wakana tsakanin su da na soyayya tsakanin su da maki sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya anna abdullahi bin umar radiyallahu anhu khadirat rijlu fa qila lahu udhkur ahabba an-nas ilayk yazul anka haka aka rawaito cewa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu khadiratu rijlu wata rana kawashi sai ta yi bijiriya dan ina karanta wannan hadisin cikin Adabul Mufrad da Imam Bukhari ya kawo shi yace wannan mai yana gina ta yana cewa tuna za ta ci yau yace kawashi da ta yi bijiriya sai masu bar shi suka ce mai uzkur ahabban nas ilayka ka ambaci mafi soyayyen mutane zuwa gare ka wani sirri ne kawai in ka ambaci in kawai kai majiya in ka ambaci wanda kai so cikin mutane kawai shikenan sai ta warke a ta haka ne shikenan fasaha shi yanzu ba faɗi kawai zai ba saboda shi wanda yake son babba ne wanda ya kowa girma kuma ba ambatan shi kawai zai ba wanda yake so shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammada ya jamure shi ya annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallam suke abin da yake wadi yana nuna shi ba ma ce ba kawai ni hadu sunan ma an sani wanda yake suna a da yarda ya wadi sai ya nuna a wanda yake so ne yake da kowa yake da komai yana yi da haka ko fanta sharat sai kawai tashi ta saki wala ma tu dira bilal haka lokacin da bilal radiyallahu ta'ala anhu yazo gargara ran shi yazo fita na da timratu matar shi sai ta yi daga murya ita ma ta kira tana ta wa huzna ya bakin ciki na da cikin bakin ciki a ce matar ta shi kuma sahabiya ce wani na kwakwa fi daga maluma masu bincike suka ce sa an ce sahabiya ce saboda akwai riwaya da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana cewa a san ma bilal ya zo ya ce ma matar bilal bilal yana nan sun da ya ce ma matar bilal bilal na nan wurin ita ta gamu da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam ta yi imani da shi ta masa hajiya to da ta ga bilal zai barin duniya zai kawara tace take da daga mura ce bakin ciki na naga arkan magana wa taraba shi ko bilal sai ce a a shi ko tuwa ruwan shi ma yace ban a ba bakin ciki bane wa taraba ya farin ciki na farin ciki ma irin wanda ke saka izin wanda ke saka kai baka ya koran ma da nutsuwa saboda mutum saboda in kaga wani saboda farin ciki sai ya san girwa kai ya je nan ya zo nan shi ne ke ma barab farin ciki wanda ya kai gaya yace a ni abin da ke shi yake nike ciki ko abin da za a ce mini ya farin ciki fakala wa taraba kun banci wannan sai yayi abinda wani kala na ba magana ma bace kawai zube wake ne irin wanda mutum yake nuna mutum yana cikin farin ciki wani wake ne awon da ake ce ma masana kawashi suke ce mai arrajizu shi rajiz wake ne wanda kawai yana kana taya kamar yana girgiza ka kamar kawai to sai yake cewa gadan alqal ahibba muhammadan wa sahaba kana ji kawai kaji kamar murna yake ina gadan alqal ahibba muhammadan wa sahaba sai gadan goga kai ni zan gamu da ahibba masoya soyayya masoyan yace muhammadu wa sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ko hizba da jama'a shi akwai me shi ma sai na rawato shi me cewa wa sahaba ammar bin yasir shi ko al'ana yake cewa alqal ahibba yace yanzu lokacin da tafsir da aka shahadatar da shi kamun ya rai da halin shi yake cewa yanzu zan gamu da masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai nan wurin muhammadan wa hizba yake cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'a shi wa yurwa anna mar'atan qalat li aisha aka rawaito wata mata ita wannan matan ba bayyana sunanta ba ta ce wa rumu ne aisha da Allah ta rubuta garinta ikshifi li qabr rasulullah sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin ulumi ne aisha yake sai ta zo alliɗe yake a kabarin a sitirce yake masoyiya ta zo suke ma ulumi ne aisha yayi mini in ga kabarin annabi ya da mutala tabbata gare shi fa kashafatu la sai ta yayi kabarin nan gare ta fa bakat hatta mata da ta kama kuka tana kuka a nan sai ta mutu saboda aka ce saboda bakin cikin rabuwa da ba'a kisa sallam ko ko saboda tsananin shauƙin neman gamuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam walamma ukhrija ahlu makkata zaid ibn dafina min al-haram li yaqtulu yayin da kuma zaid ibn dafina mutanen makka suka hiddo shi zuwa harami dan su kashe shi wannan yana cikin wa'ansu da aka yaudara aka kamo su cikin sahabbai aka zo da su dai makka lokaci ya gure ba tare da tsawaitawa ba wanda suka yaudare su suka kamo su suka zo suka saida su ga hannun makiya kuma shi ko yana cikin yayi yakin badar yayin uhud khazraj ne mutumin madina ne bangaren kabilan khazraj yana cikin dama ya kashe masu wannan kafirin suna jin haushin ya kashe musu mazaje aka kamo aka saida mai suka saye shi tsadadin sama da kawai su kashe su wuce take ci to lokacin da aka kamo shi yanzu kawai kashe shi ne za a yi kana lahu abu sufyan min harb lokacin abu sufyan kamun yan firinta yana cikin jagororin kafirai sai ya ce mai an shudu kallah ya zai ya kai zai ina gama ka da Allah kai da mun gaskiya atuhibbu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam al'ana indaka indana makanak yudrabu unuqu wa annaka fi ahlik shin ka so a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu a ce yana wurin mu a wurin da kake kai kai da muka mu za mu yanki a ce shine a wurin nan naka a mukan gashi za a bugan za a tsare mai wuya wa annaka fi ahlika kai ko a ce kana zaune a gidanka salim an abin da ke so wai so yake ya jarraba wai so yadda suke ma'anin sun yanzu kai so a ce yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke wajenka kai ka ku fita ka ga yanzu dai kawai ba makawa kashi kaza to a ce kai ne ke wurin annabi ne ke wurin kai kana wurin shi kana can cikin ahli kana zaune a kana sai zai da yace wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'an fi makanihi allazi huwa fihi tusibu shawkatu wa inni jalisu fiha yace ina rantsuwa da Allah bazan so a ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi makani a yanzu inda yake zamane ba wai yazo nan ba ku kama shi zan kwashi a inda yake zamane allazi huwa fihi tusibu shawkatu a ce wai wata kaya ta same shi wata kaya ta dan soke shi wa inni jalisu fi ahli a ce in yarda da haka ni za a kunce ni ina zamana tsakanin iyalina ba wai a ce shine ke wuri na za ku kashe shi ba ni a ni kenan ya zo nan ni in tsira a sanye inda yake ma wallahi gara a kashe ni a tsare mun wuya da kaya ta soke shi wa inni jalisu fi ahli fa qala abu sufyan lokacin nan ne abu sufyan yace ma ra'aytu min an-nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin yace ban taba ganin mutum daya ba cikin mutane da yake san wai yake san wani ban taba ganin yanda wani ke san wani ba kamar yanda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin haka ba a kaji an rawaito haka shi yana cewa ba zancen ba sa annabi ni ne hudi nike cewa annabi su abin mamaki amma mutum yana musulunta ba wannan kamar yi musulunta ne suka je na kama suna annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya amma yana musulunta sai ka ji kawai yana bai cewa bai kama suna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada da rasulu ko ko nabiyu sai ya ce rasulullahi in ma ya kara ma zai hudu suna ma sai ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ma suke da cewa mutane daban-daban ne wani da hankalin shi wani zai zo hankali kamar na raƙuma to irin masu hankalin raƙuma alqur'ani ya ja hankalin su yana cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum baba kar ku saki ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kiran sashen ku sashi kamar da zaka kiran wani kai wani a dole sai kace annabin Allah ma'aikin Allah Allah ya saboda girman washi sallallahu alaihi wasallam wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas idan da tabbata gare shi da mahaifin shi al abbas kanat al mar'atu idza atat an nabiy sallallahu alaihi wasallam halafa hadillahi ma kharajat min bughd zawjin wala raghabatan bi ardin wa ma kharajat illa hubban lillahi wa rasuli abdullahi ibn abbas yace radiyallahu tabbata gare su mace ta kasance in ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da hijira da sunan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa ta yi rantsuwa da Allah shin da ta hito daga gidanta da ta hito daga inda garinta ba ta hito bane ba kawai shin ta hito ne saboda kiyayya da take ma miji ko kawai kyamar kasar da take ne ta kyamaci kasar ne kawai take so ta bar kasar ta zo wata kasa da take so ko je ta hito ne ta hijira don saboda tsaban kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ke sanya rantsuwar da yake sanya mata in sun zo su yi kenan ashe shi addinin ma kawai shine san Allah da manzala wai in ba kawai ta yi jira bane ba dan san Allah hubban aka bayyana wannan kalima ta soyayya kawai sai in ta yi hijira dan kaunar Allah da manzala ne sallallahu alaihi wasallam za a karbi hijirar ta ووقف ابن عمر رضي الله عنهما على ابن الزبير بعد وفاته حكى عبد الله بن عمر اذا تبتى غير شيء ما يفيش سنه عمر الله تعالى عنه يا لوكتنا اسا كشوا تا عبد الله بن زبير اذا تبتى غير شيء بعد ما يفيش ديك الساعه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتله bayan an shahadatar da shi kinnan fastaghfara lahu sai ne mai gafara wa kana sai ce kunta wallahi ma alimtu sawaman qawaman tuhibbu Allah wa rasuluhu ka kasance wallahi ka kasance kai mai yawan azumi ne mai yawan tsayuwan dare ne kana son Allah da manzon Allah ma alimtu wannan juma'a ta ikrariya abinda ni na sani kina ka kasance ni iya sani na kawai ga yadda kake ga yawan sallah ga yawan azumi babban magana kuma kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam audan libarin babban abin da duk abin da yake shine babban jari shine wannan soyayya ta Allah sallallahu alaihi wasallam wanda fa duk abin da ake tamaka duk inda mutun ya taro duk abin da ake nema in ya rasa ta wato ya rasa komai Allah ya samu dace kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa zamu tashi alamatu muhabbatihi wannan sai da ake fadi me ya alamata sallallahu alaihi wasallam wannan zamu tashi da abin da muka karanta kenan Allah ya yarda sati mai zuwa alamar soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu da soyayya ingantacciya ta mai sallallahu alaihi wasallam dan matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah tabaraka taala واخي دعوانا الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله العالمين سيدنا محمد فاتح الخاتم على جاك دعوانا العالمين سبحان ربك رب العزة عما يشهون سلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين